gwamnatin kasar ta kotura mukaddashin babban hafsan soji mai kula da runduna ta uku da ke da su wato GOC Brigadier General Benjamin Hanato da ma komandan rundunar soji ta 23 da ke Yola Brigadier General Bello Muhammad da ma manyan jami'an tsaron jihar domin ceto da kuma ɗebo gawakin da ke sunkuru wanda isa waɗannan wurare sai da rikin sojoji. Don farko da yake bayani, babban hafsan soji mai kula da runduna ta uku da ke da su wato GOC Brigadier General Benjamin Hanato wanda shi ya jagoranci wannan tawagar gani da ido ya koyi tarne ma da Allah wadda da irin rayukan da suka salwanta. Kaya mun takaici ne na abubuwan da muka gani na irin kisan da aka yi tamkar daman dai a koyin shirin yan kisan kare dangi an kashe ƙananan yara da mata masu ciki sai ka ce Boko Haram ai ko Boko Haram wasu lokutan ma sukan bar ƙananan yara haba wannan suka tsira fa sune kawai wanda suka gudu a wannan kisan kiya shi ne da ake sani da wasu 'yan siyasa suka kisa a cewar babban hafsan sojin. Shima dai da yake karin haske kwamishinan 'yan sandan jihar Taraba Yakubu Babar ya ku tabbatar da karuwan adadin wanda aka kashe da kuma kokarin da suke yi a yanzu na maido da doka da oda a wannan yankin.
Muka gini tare da babbanmu na soja muka zagaye wannan wurare inda muka samu karuwan mutanen da wannan hargitsin ya nisa da rayukansu. Mun kama da ana cikin aiki an sami mutum biyu da 'ya'yan hasashe aka kama su kuma aka sake samu wani da bindiga da 'yan hasashe.
To sai dai kuma a martaninsa gwamnan jihar Taraba Jandare Dison Isiyaku ya kuma musanta zargin cewa yana da hannu da kuma sakaci game da wannan tashin hankalin. Ina mamaki da wasu make zargin mu ai ba ta yadda gwamnati za ta bari ake kashe mata jama'a haba ake faɗin gaskiya mana ai mun samu rahoto tun farko game da abin da ka iya faruwa kuma har mun kafa kwamitin bincike to amma tun kafin kwamitin ma ya soma aiki sai gashi an samu wannan tashin hankalin yawoku to me ake son mu yi. Kawai yanzu dubban jama'a ne wannan rikici ya raba da gidaje a yankin na Manbila inda wasu suka ketara zuwa kasar Kamaru yayin da wasu kuma suka fanzama zuwa wasu ƙananan hukumomi da ke makwabtaka da yankin. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.